Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radion VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Yau ɗan ƙasar Mali ke kada ƙuri'ar yanke shawarar ko su baiwa shugaba Ibrahim Bubakar Keita wa'adi na biyu ko a'a. Su kuma ƴan ƙasar Zimbabwe har ma suke ta kada tasu ƙuri'ar a gobe Litini a zaben su na farko tun bayan da aka sa daɗaɗɗen shugaban Robert Mugabe ya sauka ƙarfi da yaji a watan Disamba ko Nuwamba. Batun ko jama'a za su amince da sahihancin sakamakon waɗannan zaɓukan da ma ƙarin wasu na ƙasashen Afirka Kudu da Sahara aƙalla biyu cikin ƴan watanni masu zuwa. Ciki har da wanda za a yi a ƙasar Kamaru a watan Oktoba da Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a watan Disamba. Duk wannan ya danganta ne ga yadda jama'ar suka fahimci zaɓukan. Alal misali a ƙasar Mali hukumomi uku ne ke da ruwa da tsaki wajen fasalta tsarin zaɓe. A ƙasar Zimbabwe kuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta ce kawai ke tsarawa. Tuni rahoton kungiyar sa ido kan sahihancin zaɓe ta Freedom House ta ce a ƙasashe da dama an ga ƙaruwar murƙushe madafun dimokuraɗiyya ta fuskoki daban-daban. A halin da ake ciki kuma yau Lahadi ake gudanar da zaɓen majalisar tarayyar ƙasar Cambodia mai kujeru 125 bisa wani tsarin da ya sha suka saboda rashin kokarin jam'iyyar adawa da za ta kalubalanci jam'iyya mai mulki a ƙasar. Hasali ma ƴan sa'o'i da fara gudanar da zaben gwamnatin ƙasar ta umarci kafofin intanet da su rurrufe dandalin kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu guda 15 ciki har da na gidan Radio Muryar Amurka da Radio Free Asia da kuma Phantom Post. Ganin yadda a bara kotun kolin kasar ta rusa babbar jam'iyyar adawa ta CNRP ga dukkan alamu jam'iyyar CPP ta su Prime Minister Hun Sen za ta kai labari. Jam'iyyar ta yi galaba a zaɓuka hudu da suka gabata waɗanda aka gudanar duk bayan shekaru 5-5. Shi ma kansa Prime Minister Hun Sen ya kasance bisa gadon mulki na tsawon shekaru 30. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya fara ziyarar aiki a kasar Eritrea ta kwanaki uku mai cike da tarihi inda ya tattauna da tukwaran aikinsa na kasar tun daga isowarsa jiya Asabar a birnin Asmara. Ministan yaɗa labarai na ƙasar ta Eritrea ya sanar tun ranar Juma'a cewa shugaban ƙasar Eritrea Isaias Afwerki ya gayyaci shugaban na Somalia. Ƙasashen biyu sun shafe shekaru 15 ba tare da wata hulɗar diplomasiya ba. Wannan ziyarar ta Farmajo ta faru ne bayan da Eritrea da ƙasar Habasha wadda suka daɗe suna gaba da ita suka maido da hulɗar jakadanci matakin da ya kawo ƙarshen mayar da Eritrea saniyar ware a yankin. Wani yaro Bafalestine ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a zanga-zangar da aka yi a kan iyakar Gaza a jiya Asabar a cewar hukumomin asibiti a Gaza. Rahotanni na nuna cewa Mu'min Fatih Al-Amas ya mutu jiya Asabar kuma shi ne mutum na biyu da ya mutu a wannan zanga-zangar da ta faru tun ranar Juma'a. Sauran Falastinawa biyun da aka kashe ranar Juma'a su ne Razi Abu Mustafa, ɗan shekaru 43 da haihuwa, da kuma Majdi Al-Satri, ɗan shekaru 12 da haihuwa. Tun da farko a jiya Asabar, manzon Majalisar Ɗinkin Duniya Gabas ta Tsakiya Nikolai Maduro ya tabbatar da mutuwar ɗan shekaru 12 ɗin ta kafar Twitter, inda ya bayyana al'amarin da abu mai tayar da hankali. Ranar Juma'a ma ya ce ya kaɗu da kashe wani Bayahude da wani yaro Bafalestine ya yi. Ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amarin a cewar Maladana ta kafar Twitter a jiya Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar California da ke gabar yammacin ƙasar yayin da wata mummunar wutar daji ke barazana ga dukkan wato dubban iyalai. Trump ya ayyana hakan ne ji Asabar a wani matakin da ya tanaji ware kudin ayyukan kashe wutar da kuma bayar da agaji ga masu bukata. An tilasta ma dubban mutane da su wato da ke kudancin California barin gidajensu tun da asubahin ji Asabar don guje ma wutar da ake wa lakabi da Cranston Fire ko wutar Cranston. Da wannan wutar da kuma wata a arewacin California da ake kira Car Fire ko wutar Car su ne suka fi yin barazana ga wannan yanki na yammacin kasar tun daga ranar Litinin.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa sabon shirin zabe ko nadi da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar a madadin mai shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A lissafin gudanar da zaben 2019 sauran kimanin kwana 200 shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce duk wanda bai rajista ba zuwa 17 ga Agusta ba zai samu damar kada ƙuri'a ba. Wasu daga 'yan majalisar dattawa na nuna takeici ga abin da suka ce zaben APC na jihohi ne ya harzuka wasunsu suka sauya shiga ko a jikinmu don muna da ƙwarin gwiwar shugaba Buhari zai zarce a zaben 2019 in ji dan majalisar wakilai Gudaji Kazaure. Ko gobe zan saki murabus in na ga an ɗau matakan faduwa zaben 2019. In ji tsohon kwamishina a jihar Bauchi Shehu Barauningi, waɗannan da ma ra'ayin aƙalla mutum ɗaya kan dawowa daga rakiyar zaben SAC za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Zuwa yanzu dai akwai kimanin kwana 200 zuwa babban zaben 2019. Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce za a rufe duk rajistar masu kada ƙuri'a zuwa 17 ga Agusta.
Muna ci gaba da shirye-shiryen zabe mai zuwa. Akwai sauran gurabe na kwamishinonin zabe da ke jihohi. To yau an cike gurbin biyu daga cikin gurabe hudu da suka rage. Sai yanzu muna da kwamishinoni 35 a jihohin Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja. Yanzu sauran gurabe biyu ne suka rage, da ɗaya daga jihar Akwa Ibom, ɗaya kuma daga jihar Osun. Amma kwamishinoni na ƙasa su dama 12 ne da kuma shugaban hukumar zabe. To su yi an cike gurabe gaba ɗaya. Baki ya zo ɗaya kan cewa mu dakatar da wannan rajista ranar 17 ga watan Agusta har zuwa bayan babban zaɓe mai zuwa. Kama zuwa yanzu mun yi rajistar mutane 10,200,000. Abinda muke bukata mu yanzu shine mu tabbatar da cewa mun buga katin zaɓe na dindindin, wanda in ba shi duk wanda aka maza rajista ba zai iya zaɓe ba, kuma mu tabbatar cewa waɗannan katin sun shiga hannun waɗanda suka yi rajista. Domin ba amfanin ka yi rajista amma baka buga katin ba, ko ba amfanin ka yi rajista mutane ba su kaɓe katin zaɓen ba, wanda shine shaidan da zai ba su 'yancin yin zaɓe a ranar zaɓe mai zuwa.
A Najeriya dai akan samu sakacin rashin fitowar mutane zaɓe har ma ga waɗanda ke da rajistar, inda wasu kan zauna a ɗaki suna jiran sakamako ta wayoyinsu na salula. Mima dai zai hana ne su kada ƙuri'ar sannan su dawo su jira sakamakon. Biyo bayan bijewar kimanin 'yan majalisar dattawa 15 daga APC zuwa adawa, Sanata Adamu Aliru ya ce abun damuwa ne, amma har yanzu za su ɗau matakin sulhu da gwamnoni.
Akwai sanatoci da yawa waɗanda ba su shiri da gwamnoninsu, waɗanda suna da ƙorahe-ƙorahe da aka yi congresses ba su gamsu da yadda aka zaɓi nan ba, kuma sun je wajen jam'iyya sun gabatar da ƙorafinsu kuma jam'iyyar ba ta yi wani abu ba. Mu 'yan jam'iyyar APC ba mu ji daɗin tafiyarsu ba, kuma za mu ɗauki duk matakin da ya kamata mu ɗauka mu mai da waɗanda ke son su dawo, don muna ganin har gobe dai magana da ba ta ɓaci ba, ana iya dawowa da yawa daga cikinsu. Don matsalar su gwamnonin su ne ko muna iya daidaita su da gwamnonin su ba ta wata matsala da majalisa ba ta wata matsala da shugaban kasa illa kawai gwamnonin su kuma gwamnonin nasu suna ganin ba za su ba su dama su dawo majalisa ba idan an tabbata musu cewa za a ba su dama su je su yi takara kamar yadda sauran jama'a za a ba su dama su yi takara ba wata matsala za su shigo za su dawo
dama irin sanata Adamu Aliru da ya yi gwamna wa'adi biyu zai san logar sulhu da gwamnoni nan take daga majalisar wakilai dan majalisa guda jika zaure yace waɗanda suka sauye sheka Allah ya raka taki gona
kuma ina tabbatar maka karfe 1 na rana Buhari ya ci zabi 1 na rana ko da su ko babu su kawai dai yawan qur'a zai ragu to wani bangaren kuma qur'a za ta ƙara bangaren yamurai zamu samu qur'oi wanda da ba mu samu a baya ba bangaren south south zamu samu qur'oi wanda da ba mu samu a baya ba bangaren yaraba zamu samu qur'oi wanda da ba mu samu a baya ba bangaren Maiduguri Yobe Adamawa da wayannan wuraren da kake gani Jigawa Hakano Katsina Sokoto Zamfara cinye dunami Kaduna Bahar cinye dure a wannan yankin dukkan muna nan muna ta cewa mutane su fito su qur'a saboda mu fito da tijan nan kunya za mu samu matsaloli amma su ma wanda suka fita daga jami'ar ta mu su ma za su samu matsala domin trade ake yi bai bata akwai inda Buhari za a yi mai yaki wasu za su taho su yi dan saboda yakin da aka yi akwai wadanda kuma za su zabi ɗan majalisu saboda Buhari so wannan qur'o'in nasu da suka da qur'a Buhari da zai rasa ta bangaren su su ma za su rasa qur'an magoya bayan Buhari saboda haka abu ne wanda in 2019 election ina hangen karfe 1 na rana in Allah ya so ya yadda Jalal Muhammadu Buhari ya ci zabe kuma kasashen duniya da suka sa ido za su tabbatar da za a ingantaccen zabe ba irin na PDP da ake rubutu ba
fatar Allah ya raka taki gona na samun fasara biyu ga masu cewa hakan na nufin an rabu da bukar ne ba haifi habu ba da kuma tunanin ai in taki ya isa gona za a samu yabanya Shehu Barauningi na daga misalin komishinoni da aka wayi gari sun yi murabus daga mukamin su da tura tunanin nan na gara dai ayi da kai ko ba dadi ya shaida wa shirin zabe ko nadi cewa ko gobe ga ana bin matakan faduwa zabe a ra'ayin sa zai yi murabus
ba zai zama lalle a ce sai an yi da mutum ba ana shirme fa lalle sai an yi da kai saboda hakan ana shirme bai kamata mutum ya bari ai shirme da shi ba in gwamnati ba kan gado bai kamata a ce kana cikin wannan gwamnati ba wannan shine aqida
Shehu Barauningi ba za ka rasa babban office na gwamnati da watakila jami'in tsaro guda daya na civil defense ga motar gwamnati ka tashi kace ka fita daga wannan irin dollar kamar kai karambani fa
to ina ba da dalilai na akalla guda hudu amma babban dalilin shine aqida ta bata yadda da cewa in ci gaba da zama ba saboda ana shirme a matsayina na wanda yake da experience wanda ya taba yin chairman na jam'iyya na jiha wanda aka yi ta fama da rikici jam'iyyar Janar Muhammadu Buhari lokacin wanda ba wanda ya taba zato za mu fadi takarar gwamna muka fadi
kana maganar CPC
CPC nake magana sai na fada wa gwamna na ce wannan rikici da aka fara kana ganin sa dan karami in ba ya maganin sa ba sai ya shafi zaben 2019 kuma za mu fadi zabe
Last time that I'll see your face, the tears are just pouring rain. wish I could say something, something that doesn't sound insane. But lately I don't trust my brain. You tell me I won't ever change, so I just say nothing. Say nothing. Say nothing. No matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back. On your back, in the way that I used to make you laugh. Cause you know every morning I wake up, yeah, I still reach for you. I remember the roses on your shirt, when you told me this would never work. You know even when I say I'm gone, yeah, I still dream for you. And no matter where I go, I'm always gonna want you back. No matter how long you're gone, I'm always gonna want you back.
And I'm always so excited to be hanging out here with you. When we're not together here, I love to connect with you on social media. Request, dedication, shout out, just say hi. It's all good. I am on Facebook and Twitter at VOA Lady DJ. This is VOA 1, the hits. One kiss is all it takes.